sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ne shika muku wannan shirin a yau ranar Laraba 17 ga watan Fabrairun shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Hukumomin Myanmar sun sake tuhumar hamurarren shugaban kasar An San Suu Kyi da wani sabon laifi. Kungiyar Taliban ta shawarci gwamnatin shugaba Joe Biden da ta ci gaba da mutunta matsayin da aka cimma ta janyewar dakarun Amurka daga Afghanistan a shekarar 2020. Shugabannin kasashen G-Sahel sun kammala taron su na shekara-shekara a garin N'Djamena. Taron da ya maida hankali kan neman bakin zaren matsalolin tsaro da suka addabi yankin.
Kanun labarai kenan aka saurara. Cikin shirin za mu kawo muku hira da Muryar Amurka ta yi da Abdulrashid Bawa. Matashin da shugaban Najeriya ya mika sunansa don tantance shi a matsayin shugaban hukumar EFCC. To kowane kalubale zai fara tunkara idan har ya samu wannan mukami?
Hukumar ta dan samu barazana yan kwanan nan da suka wuce in terms of yanda mutane ke ganin ta da kuma yanda take gudanar da ayyukanta. To wannan fahimta ko kuma abubuwan da ake kallon mu da shi yana daya daga cikin babban kalubale wanda idan Allah ya taimaka muka samu muka wuce za a yi aiki akai.
Haka kuma za mu jira yin masana game da wannan babban na'i da ake shirin yi.
Mu dai muna fatan dai cewa wannan na'i da aka yi masa na'i ne wanda ake an yi nazari akan yanda za a taimaka a yaƙi cin hanci da rashawa.
Kawo matashi a irin wannan matsayi abu ne da yake nuna cewa lalle yaƙi da cin hanci da rashawa zai samu nasara.
Sai aka kasance da mu cikin shirin domin sauraron cikakken hirar da sashen Hausa na Muryar Amurka yayi da Abdulrashid. Kamar kowace ranar Laraba, Murtala Faruk Sanyinna na nan tafi da shirin sa na baki mai yanka wuya. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumomin Myanmar sun sake tuhumar hamurarren shugaban kasar An San Suu Kyi a karo na biyu. Matakin da ake ganin zai sa ta ci gaba da kasancewa tsare har zuwa wani lokaci da ba a sani ba. Bayan wata ganawa da suke da alƙalin kotun, lauyoyinta sun faɗa wa manema labarai a jiya Talata a Naypyidaw babban birnin ƙasar cewa an tuhume ta ne da laifin kare dokar takaita yaduwar cutar COVID-19 da aka saka a ƙasar. Da farko an tuhumi Suu Kyi da laifin mallakar na'urar magana ta tafi da gidanka. Ita dai Suu Kyi tana ƙarƙashin ɗaurin talala a gidanta da ke babban birnin ƙasar tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a wannan wata. Shi ma shugaban ƙasar na asali Yoon Win Myint na ƙarƙashin hukuncin ɗaurin talalan ne. Masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi sun daɗe babban titin da ke gaban babban bankin ƙasar a birnin Yangon, duk da cewa akwai motocin sojoji da aka jibge a wurin. Ƙungiyar Taliban ta yi kira ga gwamnatin shugaba Joe Biden da ta ci gaba da mutunta matsayin da aka cimma ta janyewar dakarun Amurka a Afghanistan a shekarar 2020. Tana mai cewa wannan ita ce hanya madaidaiciya da za a iya kawo ƙarshen yakin ƙasar ta Afghanistan. Shugaban tawagar samar da maslaha kan rikicin ƙasar Mullah Abdul Ghani Baradar ya aika da wata budaddiyar wasiƙa ga al'ummar Amurka. Yana mai kira a gare su da su ɗora wa gwamnatinsu alhakin ganin ta aiwatar da matsayar da ɓangarorin biyu suka cimma a bara a Doha babban birnin Qatar a ranar 29 ga watan Fabrairu. Kamfanin haɗa magunguna na Moderna da ke nan Amurka ya ce zai samar da allurar rigakafin cutar COVID-19 miliyan 100 a zango na biyu nan da zuwa ƙarshen watan Mayu, maimakon watan Yuni da aka tsara kamar yadda wata sanarwa da kamfanin ya fitar a jiya Talata ta nuna. Baya ga haka an ƙara matsar da shirin samar da allurar da za a yi a zango na uku zuwa wata biyu gaba, wato daga watan Yuni zuwa watan Satumba. Kamfanin ya ƙara da cewa wannan sauyi wata alama ce da ke nuna yadda ya himmatu wajen ganin an samar da allurar rigakafin. Zuwa yanzu Amurka ta samu sama da miliyan 45 na wannan allura.
In an zama kaɗan Mahmudu ne sake dawowa da ƙarin wasu labaran. Kafin nan a Najeriya majalisar dattawa ta ce ta samu takardar buƙatar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aika mata. Mai dauke da sunan Abdulrashid Bawa wanda zai zama sabon shugaban hukumar EFCC. To sai dai masu ido kan harkokin yaƙi da cin hanci da rashawa sun yi tsokaci akan wannan mataki kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta hado mana.
Letter from Mr. President, dear distinguished Senate President, request for confirmation of appointment of Chairman, Economic and Financial Crimes Commission EFCC.
Yadda shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya karanta wasiƙar da shugaba Muhammadu Buhari ya aika mata kenan, da ya bayani cewa majalisar za ta tantance sabon shugaban a zaman majalisar dattawan ne kamar yadda doka ta tanada. Shi Abdulrashid Bawa dan shekaru 40 ne kuma yana daga cikin waɗanda suke aiki a hukumar EFCC tun shekara 2005. Yaya kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ke kallon wannan nadin? Awal Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar Transparency International reshen Nigeria.
Mu dai muna fatan da yake cewa wannan nadi da aka yi masa nadi ne wanda ake an tsaya an yi nazari akan yanda za a taimaka a yaki cin hanci da rashawa. A baya akwai surutai da aka yi ta yi akan shi. Muna fatan cewa waɗannan zargi-zargin da ake yi akan ba gaskiya bane, kuma muna fatan cewa zai fito yayi aiki tsakaninsa da Allah.
Shi ma tsohon ministan kula da harkokin matasa da wasanni Badisa Solomon Dalun ya yi tsokaci akan wannan nadin.
Yana da kyau amma dole ne ya daura da mara, domin aiki ne tunjin zai yi kuma zai fuskance matsaloli ne sosai a matsayin shi na matashi. Dole kuma ya hada da tuntuba da karba shawara ga manya wanda sun yi aiki a wannan wurin domin su taimake shi, in ba haka ba wurin ne da zai samu shi da sauki.
Su ma matasa ba a bar su a baya ba, domin ɗaya cikinsu Umar Muhammad Gombe ya bayyana ra'ayinsa a game da nadin.
Kawo matashi a irin wannan matsayi abu ne da yake nuna cewa lalle wannan muradi na shugaban kasa na yaki da cin hanci da rashawa zai samu nasara. Saboda idan kika kalli hukumar tun daga lokacin da aka kafa ta a shekara ta 2005 a lokacin tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo, za mu ga cewa duk shugabannin da suka riki hukumar bayan shi Malam Nuhuri Bado dattawa ne wanda sun haura shekaru 50. To amma baya ake ci tun saukan Malam Nuhuri Bado a wannan hukuma har zuwa yau.
Idan majalisar dattawa ta tantance Abdulrashid Bawa zai karbi ragamar daga hannun Muhammad Umar wanda ya riƙon hukumar tun watan Yuli na bara da aka dakatar da Ibrahim Magu kan zargin almundahana. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Madina Dauda, ko muna nan tafi da cikakken hirar da sashen Hausa da Abdulrashid. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Muhammad ya dawo da labarai.
Shugabannin kasashen G Sahel sun kammala taron su na shekara-shekara a jiya Talata a birnin Njamena, inda suka tattauna hanyoyin da za su kullowa kungiyoyin ta'addancin da suka addabi al'ummomin iyakokin kasashen Mali, Nijar da kuma Burkina Faso. Lidda dubban sojojin da ƙasar Faransa ta girke a wannan yanki da sunan yaki da ta'addancin. Daga yamai ga rahoton da Suleiman Muni bar mai aiko mana.
Bayan tantaunawa ta tsawon kwanaki biyu, taron shugabannin kasashen G5 Sahel ya sake jaddada aniyar ci gaba da yakin da aka shafa shekaru 8 ana kafsawa da nufin murƙushe kungiyoyin ta'addanci a yankin Sahel. Dalili kenan shugaban kasar Chadi Idris Deby mai masaukin baki ya kuduri aniyar aika wasu ƙarin dakaru sama da 1000 zuwa iyakokin Mali, Niger da Burkina Faso, lamarin da tuni ya fara daukar hankalin masu sharhi akan sha'anin tsaro irin su Al-Qasim Abdulrahman.
Ita G5 Sahel kinnan aikin ta muhimmi shine wajen magana ta yaki talauci da samar da ayyukan yi da abubuwan yi da magana tattalin arziki ma na yankin. Saboda ita magana soji daga baya ne take zawa, amma idan yanzu magana sojin ita ke daukar kashi 80 cikin 100 na abin, watakila shi yasa har yanzu abin ke da sauran a cikin mushi, tunda bangaren da aka yi ba da karfi kan shi na soji watakila ba shi bane ma yake dacewa a bisa halin da yake.
Shugaba Emmanuel Macron na Faransa, wani halarci taron ta hanyar bidiyo, ya ce rundunar sojan Barkan za ta ci gaba da aikin tsaro a wannan yanki kafin a nan gaba a dubi hanyoyin janye wani rukuni na waɗannan askarawa kimanin 2500 sannan a hankali. sai dai wani mamba a kwamitin ƴan majalisar dokokin kasashen jesin Sahel bugo da ƙari mamba a kwamitin tsaro a majalisar dokokin jamhuriyar Niger honorable Hamu Asa da ganin lokaci yayi da majalisar ɗinkin duniya za ta sakarwa kasashen yankin Sahel ragamar gudanar da wannan yaki kamar yadda aka sha nuna bukata a can baya
ya kamata a duba wannan shahi na 7 wanda ya kamata shi ba da ƙarfin gwiwa ga kasashen waɗanda suke cikin yaki kamar yadda ake duka sauran duniya ana taimaka musu to ya kamata kasashen Sahel wannan kwamiti na majalisar ɗinkin duniya ya taimaka ma waɗannan kasashe namu saboda su hita cikin wannan kangin yaki dan mun sani sojojin Chad da sojojin Niger sun shahara lalle bisa ga aikin yaki yau abinda suka jira a basu kayan aiki
a shekarar 2013 ne kasar Faransa ta girke sojoji a Mali da zumar murkushe ƴan ta'addan da suka tare a arewacin kasar kafin daga bisani wasu kasashen yammacin duniya su shiga wannan yaki da sunan dauki ga sojojin kasashen yankin na Sahel sai dai shekaru 8 bayan kaddamar da wannan yaki alamu na nunin abin na kokarin gagarar kundila kure yake wata mashiya na cewa kungiyoyin ta'addancin sun fara kaura daga wannan yanki zuwa gabar tekun Guinea da Senegal Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma karshen labaran duniya kenan
labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Madalla wakilin sashen Hausa a Abuja Umar Faruk Musa ya tattauna da sabon shugaba ko mai jiran a tantance shi na hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC Abdulrashid Bawa inda ya tambaye shi ko wani kalubale zai fara tankara a hukumar EFCC idan majalisar ta tabbatar mishi da wannan mukami
kamar yadda ka sani hukumar ta dan samu barazana ƴan kwanan nan da suka wuce in terms of yanda mutane ke ganin ta da kuma yanda take gudanar da ayyukanta to wannan fahimta ko kuma abubuwan da ake kallon mu da shi yana daya daga cikin babban kalubale wanda idan Allah ya ce muka muka samu muka wuce za a yi aiki akai a dawo da shi kamar yanda aka sani kamar yanda kuma ake tsammani daga gare mu insha Allah
kana daya daga cikin wanda hukumar ta EFCC ta ba horo da kanta kuma kuka shiga jerin waɗanda aka ga sun cancanci su jagoranci hukumar bisa ga dokokin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar yaya za ka yi da abokanin aikinka waɗanda ƴan ajin ku ne idan Allah ya tabbatar da ka samu wannan shugabanci
to da daya shugabanci Allah ke bayarwa kuma an yi training namu na cewa dole ne ka bi shugaba wannan abin ya riga ya faru abokani na ne na san su fiye da shekara 16 kuma already an yi irin gwajin wannan aiki kamar yadda ka sani na jagoranci office namu na Ibadan na yi aiki da irin waɗannan mutanen abokani na din waɗanda muka shiga aikin tare da su kuma mun wani lafiya tare da su na je Port Harcourt haka ma yanzu da nake Lagos ina tare da su kamar wanda sun kai 10 ko zuwa 11 kowa na aiki inda aka bashi da aiki issue na aiki namu na harkar tsaro da kuma hukuma law enforcement yana ce ai issue ne na law and order dole ne ka bi dan an zabi shugaba kuma ga shugaba shine shugaba baka da option ai dole ne ka bi wannan in Allah ya so ba za a samu matsala ta wannan gefe ba
committee da Ayo Salame ya jagoranta ya ba da shawara ga shugaban kasa a canza tsarin shugabancin hukumar EFCC ya ambanci wasu suna cikin wani mawuyacin hali sun yi shekara wa shekaru sun cancanci a kara musu mukami amma ba a kara musu ba ba a ba su damar su ci gaba ba kamar yadda aka baiwa ƴan sanda dama kamar ƴan tsarin aikin ku waɗanda EFCC ta horar su ne aka fi gallazawa a wannan bangaren ya za ka yi ka daidaita aikin su da na ƴan sandan da watakila za a zo a haɗa ku ku yi aiki tare wanda suna cikin wannan hukuma
kamar yadda kai tambaya kuma kamar yadda ka sani ana ba da promotion saboda dalilai guda 2 zuwa 3 shi mutum ya cancanci a bashi ya kai shekarun da za a bashi promotion eh ya kai to amma idan ya kai akwai vacancy din da za a bashi wannan mukami din ya hau gaba wannan abubuwan su ake dubawa ai mu sani mu ɗan cikin gida din ko kuma mu ɗan jami'an EFCC mun sani cewa karamin organization ne muke da shi duka zonal offices da muke da shi kawo yanzu guda 14 ne bamu mamaye Najeriya ba kuma an employ mutane da yawa ba yanda za a yi a ce mutane su samu promotion kamar yanda ake samu na wayansu wurare but alhamdulillah shi acting chairman namu na yanzu ya so mu gyara akan wannan kwanan baya an yi promoting na mutane kuma in Allah ya so za a ci gaba da wannan din a samu abincitu insha Allah
babban matsala da za a fuskanta a yanzu wanda ka bada amsa ta tun farko cewa ana kallon hukumar ku da wani ido maras kyau domin da shugaba Buhari da committee Ayo Salami sun bankadocewar hukuma an kama ta tsingire da bacci akan matsalar cin hanci da rashawa ya za a yi ka yaki wannan matsalar a cikin gida ma na hukumar EFCC kafin abun ya bugu zuwa waje tunda shugaba Buhari ya ce idan ba a kashe cin hanci da rashawa ba to zai kashe Najeriya
tabbas idan ba a kashe cin hanci da rashawa ba zai kashe Najeriya kuma mu a EFCC mu tabbata kirarin cewa mu mutane ne da aka kawo daga sama ba wanda akwai wannan matsala kuma wannan matsala din za a ci gaba da samu wannan kalubale amma kamar yanda ka sani commission din nan ko da muka shigo ciki akan shekara daya da mu akai komai mun san inda matsalolin suke mun san abubuwan da ke kawo su kuma in Allah ya so zamu yi embrace na issue na harkar kimiyya mu kawo matsala irin ta wannan
tattauna wakilin Umar Faruk Musa kenan da Abdulrashid Bawa wanda shugaban Najeriya ya mika sunansa ga majalisa domin tantance shi a matsayin sabon shugaban hukumar EFCC Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo voahausa.com don sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Shin da gaske ne jam'iyyar APC na shirin tsayar da tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan takarar shugabancin Najeriya a zabe mai zuwa?
Mutanen jam'iyyar APC mai mulki suke maganganun cewa za su jawo Goodluck Jonathan ya takara a jam'iyyar su.
Assalamu alaikum A ƴan kwanan nan ne wani labari ya karade kafofin sada zumunta har ma da kafafen yar labarai na Najeriya cewa jam'iyyar APC mai mulkin kasar na zauratin tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan na jam'iyyar PDP domin tsayar da shi takarar shugaban kasa bayan kammala wa'adin mulkin shugaba Muhammadu Buhari wataƙila kuma kusanci da dangantakar Buhari da Jonathan da kuma safara da Marwan da ake cewa Jonathan din yana yi a fadar shugaban kasa na daga cikin dalilan da suka rurrute yaduwar wannan batu idan ma kowa bai yarda ba jam'iyyar PDP tana ganin za a rena a ta bakin babban sakataren ta na kasa Sanata Umar Ibrahim Sauri
har maganar da nake da ke a yau ko a yanzu tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan yana PDP amma ga labarin da muke ji shine mutanen jam'iyyar APC mai mulki suke maganganun cewa za su jawo Goodluck Jonathan ya takara a jam'iyyar su to shi Goodluck bai ce ya koma APC ba mutum kuma baya yin takara a jam'iyyar da baya cikin ta amma godiya da muke ma Allah shine Goodluck abun da yayi a lokacin da yake jam'iyyar PDP shine ya sanya muke tsammanin mutanen APC su ga cewa tunda su sun gaza to ya kamata su jawo shi ya ci gaba da abun da yake yayi da ko a samu sauki a Najeriya tunda su sun rasa makama amma dai har yau bamu ji abun da Goodluck ya ce ba bamu ji abun da makaban shi suka ce ba kuma har yau yana nan shine leader na jam'iyyar PDP mu da muke PDP a yanzu ƴan takara ke neman mu ba mu ke neman ƴan takara ba APC yanzu ta kace me ta rikice sun kasa makama sun koma suna halbata mati suna neman dan takara daga jam'iyyar su amma ina tabbatar miki Goodluck wanda na sani ya fi karfin takara a APC
to sai dai tsohon sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC Ibrahim Masari ya ce hankali ma ba zai dauki wannan zance ba da ya bayyana a matsayin aikin wasu ƴan kanzagi ƴan kuciku ba mu
shi kanyin kan shugaban kasa sun raina shi kuma an raina ma ƴan Najeriya wayau ban san ta inda za a fara ba domin kamar kana nufin ka ce Jonathan ya fi Buhari iyawa ne ko ko domin Jonathan din nan dai shine yake yi muka ce bai iya ba muka yi campaign muka ga mutane matsalolin shi wanda yazo ya Allah ya taimake mu ƴan Najeriya suka yi waje da shi to ban san abin da Jonathan ya manta ba a mulkin Najeriya a fada Afrog wanda yake so ya sake dawowa ko ko suke son su dawo da shi so ana nufin cewa Buhari bai shugaba Muhammadu Buhari bai iya mulki ba Jonathan ne iya mulki zai dawo ya ci gaba da mulkin da yanda ya fara yi koko dama da APC ta ga ma ɗan Najeriya cewa Jonathan bai iya mulki ba yayi kaza yayi yaudarar su muka yi so wannan ya zama ko alama ba magana siyasa bace ba magana fi ta san kai ta san ra'ayi kuma wanda suke wannan abun kusan sun raina ɗan Najeriya sun raina talakan Najeriya sun maida mutane kamar bayi dan haka na tabbata talakan Najeriya yana kallon su kuma Allah subhanahu wataala yana kallon su in dai harka ce irin ta yaudara da cin amana to ga fili ga mai doki muna nan muna jiran su kuma Allah da ya halice mu yana nan yana jiran su talakan Najeriya yana nan yana jiran su
a ci gaba da batun dinke barakar da ta haifar da asarar dukkan mukaman siyasa ga jam'iyyar APC a zaben da ya gabata a jihar Zamfara kuwa a makon da ya gabata mun so mu jin ta bakin shugaban bangaren NGS Senator Kabir Garba Marafa dangane da sulhun da aka cimma to amma na tambaye shi ko menene makomar dangantakar da bangaren su suka kulla da gwamnatin jihar mai ci yanzu na PDP bayan da a yanzu suka shirya da ƴan jam'iyyar su
na farko dai babu wata dangantaka ko wani aure da anka kulla tsakanin ni bangare na ko ma wani bangare na jama'iyyar APC da gwamnati mai ci yanzu a jihar Zamfara abinda na sani mun yi wannan rikici kuma lokacin da muna yin shi mun kalubalanci ɗaya bangare namu na jama'iyyar APC da zalunci kuma mun sani cewa wannan kalubalanta da muke mu wannan bangare zai iya jawo asarar duka mukamai da ake a kansu mun sani cewa idan aka yi wannan asara babu shakka wasu za su ci gajiyar wannan mukamai saboda babu inda a ce an zauna babu shugabanci idan ba wani abu da zaran ka zara wani abu daga cikin wuri to wani abu zai shiga wurin to sai mun ka zauna mu a matakin bangare nawa misali muka zauna muka duba sai muka ce to da dai ai muna wannan zalunci mu cikin gidanmu a zauna lafiya gara duka a faras duka abin ya bare wani ya dauka ya Allah wannan zai zama darasi ga waɗanda sun kai zaluncin da kuma waɗanda za su so su yi zalunci ma nan gaba wannan shine abin da ya faru na faɗi kamun ai shari'a na faɗi bayan yanke hukunci na faɗi gaban shikan shi mai girma gwamna mai ci yanzu cewa ni ba na PDP ba dan PDP bane ba kuma ba mu zauna mun kai wani alƙawari ba na in ka hau gwamna ka bani kaza a'a amma shi a cikin karanci ya ga cewa lalle na amfana da wannan rikici da an kai kuma ga waɗanda sun kai rikicin don haka nan zan musu bakayya da wasu mukamai in baiwa wasu mutanen ya bada mukamai ba yarjejeniya mun kai ba amma inda yarjejeniya za a yi na taɓa gaya ma wani ɗan mijinda har na cire glasses na ce Allah ya dubi idona na yi kama da wawa ai ba zai yiwu ba in yi abin da na yi ka kafa gwamnati ka ɗauki ƙwarar kwamishina guda ci lokaci ka bani wai ka ce wai wai yarjejeniya mun kai ina ganin na zama saka ne ai to inda yarjejeniya ce zan yi a lokacin nan na cewa zan yi sanadiyar APC tare da duk abin nan me za ka bani a cikin gwamnati na tabbata ko makina zai ma adalci na cewa zan tambaye abin da an yake abin da an ka bani yawa yanzu to amma ba shi muka yi ba
to sai dai a nasa bangare tsohon gwamnan jihar ta Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar ya ce ai hadisar da ta auku ta koyar da su babban darasi da za su yi wa kansu kiyamun laili da karatun tanasu
taro ne wanda dukkanmu mun aminta cewa mu zo mu zauna domin abin da zai ci da jam'iyya gaba mun fahimta matsalolin da aka samu hakikani haka suke an samu matsala inda ta kai rashin fahimta ya kai ga inda aka samu wannan asarar da aka yi wanda na tabbata kowa ya san halin da ake ciki yanzu kuma an ga inda ake. Saboda haka muka zo tare domin mu ainin gan cewa wannan abun bai kuwa bai koma faruwa a gaba. So ko wannan mu da man aminta an zauna an tattauna an yadda babban muhimmin abu yadda da cewa wannan kaddarawa ce ta Allah. To inda kuma musulmi yadda wannan al'amarin kaga ya sha ya rufe kowane irin page yanzu an bude sabon page na cigaba ganin cewa haka wata akuba anan gaba.
Na san da cewa a wancan lokacin da aka yi akwai dangantaka da tsakan wanzu tsakanin su da gwamnati na ce na PDP. Ai ba ta ganin wannan ne kawo kamar san cika ga wannan kudi.
Ai dun musulmi muke. Kuma an ce Allah an ga magana. Mun yarda da cewa Allah ya kawo muna kun mun karba. So duk wani wanda akwai baya na bayani ba na gaba bane. Saboda haka na riga na so nan tambaya. Cewa mu mun yarda da wannan al'amari da Allah ya kawo mana har ya kawo PDP. Allah ne domin ba Allah ba wanda ya sai haka baka cin zabe ba ba kusa maka cin zabe baka kusa da cin zabe ba da ƙura 12,000 ba ba ƙura 20,000 ba ba da 100 ba ba da 200 ba da 300 da yarkai aka kada kai amma sai Allah ce kuma kai zaka yi bisa kodar ta wata hanyar ne so sai na kana musulmi zaka ce mun fara zargin shugabanni na ƙasa da shugabannin jam'iyya magana duk da bata lokaci domin da Allah ya so din me zai dauki shugaban jam'iyya ce ku zo kudu ku zo a zauna wannan magana ga abin da yake so ga abin da ko shugaban kasa ce yake so ko ga wanda yake so amma duka da yake Allah ya riga ya kaddara abin da a cikin lawaran ku shine zai tabbata to sai hana kowa yin abin da aka gani shi addare don ya cimma kasudinsa.
Anan za mu dace aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda Cuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To a gaida na Sanyinna masu sauraro yau take ranar da sashen Hausa na muryar Amurka zai kaddamar da sabon shirin nan mai suna Arewa a yau. A shirin mu na rana da ke zuwa da karfe 4 na la'asar.
Domin Arewa da hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola Lami lafiya.
Allah ya kaddarce ni da cewa ni Arewa ne. Mun abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abin cikin ruwan sanyi.
Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa. Talakawa da kuma gwamnati shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin ku kasance da ni Nasiru Adamu Alhikaya don sauraron wannan sabon shirin ku kasance da muryar Amurka Majiya Kokwara ta sayi har labaru
Arewa zumun ta samu du sai mu shaɗi sai sharhodi
kada amanta shirin zai zo muku ne da karfe 4 na asiri yau Laraba da kuma wannan ne muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice.
Hukumomin Myanmar sun sake tuhumar hambararre shugabar kasar Aung San Suu Kyi a karo na biyu matakin da ake ganin zai sa ta ci gaba da kasancewa tsare har zuwa wani lokaci da ba a sani ba. Bayan wata ganawa da suke da alƙalin kotun, lauyoyinta sun faɗa wa manema labarai a jiya Talata a Nafido babban birnin kasar cewa an tuhume ta ne da laifin kare dokar takaita yaduwar cutar COVID-19 da aka saka a kasar. Ƙungiyar Taliban ta yi kira ga gwamnatin shugaba Joe Biden da ta ci gaba da mutunta matsayin da aka cimma ta janyewar dakarun Amurka a Afghanistan a shekarar 2020. Tana mai cewa wannan ita ce hanya madaidaiciya da za a iya kawo ƙarshen yakin ƙasar ta Afghanistan. Shugaban tawagar samar da maslaha kan rikicin ƙasar Mullah Abdul Ghani Baradar ya aika da wata buɗaɗɗiyar wasiƙa ga al'ummar Amurka. Yana mai kira a gare su da su tura wa gwamnatinsu alhakin ganin ta aiwatar da matsayin da bangarorin biyu suka cimma a bara a Doha babban birnin Qatar a ranar 29 ga watan Fabrairu.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni har ma da shirin ciwon mace da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya. Kafin mu sallama da ku, muna kai iyalan sarkin Badukku a garin Kaduna Alhaji Usman Sani da iyalan marigayi Malam Umar Jibrin Kajuru murnar tsaurin auren ƴaƴansu Balila Usman da angonta Samir Umar Jibrin wanda za a yi ranar Asabar da karfe 1 na yamma a masallacin Dan Fodiyo da ke unguwar Sunusi a Kaduna. Allah ya ba da zaman lafiya da zuriya ɗayyiba. Yanzu Amadu Mahmud Lalo da yake na gabatar da shirin da kuma CD wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashim Gumel da shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.